Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar 1 ga watan Yuni shekara ta 2019, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. A ziyararsa ta farko zuwa kasar Jamus, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da shugabar Jamus Angela Merkel je Juma a birnin Berlin don tattaunawar da za ta mayar da hankali kan Iran da China. Kafin wannan ganawar da za su yi, Merkel ta ce Amurka na ci gaba da zama muhimmiyar abokiyar Jamus a wajen Turai, amma akan batun Iran ta fito karara ta nuna cewa Jamus tana goyon bayan yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka cimma, duk wanda cewa Amurka ta janye daga yarjejeniyar. Sakatare Pompeo ya faɗi lokacin wannan ziyara da ya kai Berlin, yana mai cewa Amurka ba za ta shiga hanyar shirin Intex ba, wani shiri da kasashen Turai ke samarwa domin kare kamfanoni daga takunkumin da Amurka ta saka kan duk wanda ya harka da Iran, idan har ayyukan da kamfanonin suke na samar da agajin jin kai ne da wasu kayayyaki da aka halarta. Ya zuwa yanzu dai shirin Intex bai fara aiki ba tukunna, amma Turai na fatan zuwa rani zai fara aiki yadda ya kamata. Ministan harkokin wajen kasar Mexico ya ce ya fara tattaunawa da jami'an Amurka bayan da shugaban kasa Donald Trump ya yi barazanar saka wa kayayyakin Mexico haraji kan ci gaba da samun kwararar bakin haure daga kan iyakokin kasashen biyu. Marcelo Ebrard ya faɗi ta shafin Twitter jiya Juma'a cewa ya yi magana da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ta wayar tarho, kuma ya ce ranar Laraba za su gana ido da ido a birnin Washington DC. Da yake mayar da martani shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ya ce, ina son in jaddada cewa mu ba waɗanda za a firgita da barazana bane, za mu bi hanyar da ta dace, za kuma mu mutunta Amurka da shugaban Donald Trump, amma duk da haka muna ganin hanyar tattaunawa da juna ita ce mafi amfani wajen warware matsalar. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Amurka na ikirarin an rage yawan sojojin kasar da ke Siriya, duk da yake dai sun ki bayyana adadin sojojin da suka rage a kasar domin taimakawa wajen share gorin ƴan kungiyar ISIS. Director rundunar yaki da kungiyar IS a Pentagon, Chris Meyer, shi ne jami'i na baya-bayan nan da ya yi magana akan yawan sojojin Amurka a Siriya. Ya ce an kwashe yawancin sojojin lokacin da yake magana da manema labarai. Ya ce yawan sojojin da yanzu haka suke Siriya sun ragu sosai idan aka kwatanta da yawan su na baya, kuma yawan sojojin zai ci gaba da yin ƙasa idan har suka ci gaba da rage su. Maganar miya na zuwa ne mako guda bayan da wakilin murya, wato wakilin Amurka na musamman a Siriya, Jakada James Jeffrey, ya faɗa wa 'yan majalisa cewa sojojin Amurka a Siriya sun ragu idan aka kwatanta da yawan su na watan Disamba, lokacin da shugaban ƙasa Donald Trump ya sanar da cewa zai kwashe sojojin Amurka da ke Siriya zuwa gida. Wani masanin kimiyya ɗan ƙasar Turkiyya da kuma Amurka wanda aka sako bayan kwashe shekaru uku a gidan yarin Turkiyya ya faɗi jiya Juma'a cewa yana son ya koma Amurka ya kuma ci gaba da aikinsa a ma'aikatar bincike a sararin samaniya da ake kira NASA. Sakna Gold, wanda ya zama ɗan ƙasar Amurka, an sake shi ne ranar Laraba jim kaɗan bayan da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan suka yi magana ta wayar tarho. Yanzu haka Gold yana ƙarƙashin kulawar jami'an tsaro, yana kuma zaune gidansa a birnin Antakya da ke kudancin ƙasar dab da iyaka da Siriya. Gold ya faɗa wa muryar Amurka lokacin wata hira jiya Juma'a cewa matakan da aka gindaya masa na sakinsa shi ne ba zai sake komawa Amurka ba. kuma ya ce yanzu haka an da masa da passport dinsa amma baya son ya saba wa dokar ta hanyar barin kasar Da ƙarshe hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta ce ta kwashi ƴan gudun hijira 149 da kuma wasu masu neman mafaka daga Tripoli babban birnin ƙasar Libya inda ta kai su ƙasar Italiya don tsaron lafiyarsu. Tun ranar Alhamis ne hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki waɗanda ake ceto zuwa wani guri a kusa da Rome. Waɗanda aka ceto daga ƙasashen Eritrea da Somalia da Sudan da kuma Habasha a cikin su har da yara ƙanana 65 yara 13 daga cikin su ƴan ƙasa da shekara 1 ne da haihuwa
kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na abari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani
daula barka da asuba
to alheri barkan mu kare
bakon da muka raka ya dawo muna tare eh ba
ka
ba ku ya dawo ya dawo alhaji barka da warhaka
mazaba grace barka da asuba ya Allah dan gebe tarakin dan gebe dan gebe sake dawowa
to barka da sake shigowa wannan zaura
to barka ka ne mazaba grace
a shasha ruwa lafiya ana kuma kirga kwanaki
abin yana tafiya abin kuma sai ban kwana ya zo gangara
bambancin shan ruwa da iftar
ku ke to ke shan ruwa kike ko iftar kike
bana fadi bana
ke shan ruwa kike ko iftar wannan tebur da nike gani ana cikawa
an ce kunu da kosai da fiyo wata shine shan ruwa wanda an aka ajja kaji aka ajja kifi aka ajja farfesu
irin wanda
Inter.
Eh, amin Allah ya ba kowa shi ma ya bude bakin da ya kamata.
Haka, haka. Allah kuma ya bada ladan ibada.
Amin.
To, Daula da Alhaji, wannan Asabar ta kasance Asabar ta farko da ake da sabuwar gwamnati a Najeriya. Zan ce sabuwar gwamnati domin shi shugaban kasa yana wa'adi na biyu ne. Ita jam'iyyar APC da shi shugaban kasa ya ce zai kai Najeriya mataki na gaba da suke a Turanci suke kira next level. Sai kuma akwai waɗansu gwamnoni da dama da suka zama karansu na farko ko kuma waɗanda suka ɗauki rantsuwa a ta biyu ma su dai ana batun sabuwar gwamnati ko waɗanda duk kowanne yake alƙawarin turawa inda ya tsaya an waɗanda suke ci gaba waɗanda kuma suke shigowa karan farko suna alƙawarin inganta rayuwar talakawa to muna musu duka fata alheri
kuma muna kira ga dukkan su kaman gwamnonin su jihar Zamfara da ta jihar Tamu ma musamman Katsina da ake ta fama da wannan kashe-kashe na ƴan bindiga dan Allah a dai taimaka dai a
bukatar mutane da garkuwa da su gaskiya ne
ina jin da Najeriya baki daya waɗannan jihohi sun zama kusan sai kace waɗannan hare-hare suka yi kaurin suna amma kamar yadda muka bayyana a wani shiri na baya akwai hanyoyin ma da ya zama bin su sai to dole to kusan sai kace babu inda mutum yake a Najeriya da yake da tabbacin tsaro ko akan gadan ka kake ko a wurin ibada kake ko akan hanya kake ko a
ofis ka kamar fi
mai da hankali wajen inganta harkar tsaro lafiya ilimi da abubuwan more rayuwa ga talakawa
to muna musu fata alheri duka
Allah ta ya suruko ya ba su ikon aiwatar da abin da zai amfane su amfane kasa da al'umma baki daya amin ya rabbi amin amin
kamar yadda muka saba bari mu fara da gaishe-gaishe zamu mika gaisuwar fata alheri zuwa ga sarkin zangon Kumasi mai martaba Sultan Umar Faruk Said da wazirinsa Alhaji Amuda Madugu sai kuma sarkin Wangarawan Kumasi Alhaji Ahmed Ibrahim da sarkin Yarbawan Kumasi Alhaji Ahmed Rufa'i Aliyu Alawo da sarkin Musawa Alhaji Ibrahim Abdulrahman da kin ga mu da Katsina ne sai mu ce Musawa amma su mo Musawa kila Alhaji kila kai na san kai sarkin tarihi na san ka san wannan Musawa da ake magana Musawa da aka kafa gasar gada sai kuma muna mika gaisuwa zuwa ga Malam Redwan shugaban Alfa Radio da Alhaji Abubakar Haruna shugaban gidan rediyon Zuriya FM sai kuma gaisuwa ga iyalan Usmaniya wato gidan tsohon sarkin zangon Kumasi marigayi Malam Usman wanda yake cika shekaru 100 da rasuwa a wannan shekarar Daula gidan ya bike cewa shekara 100 da rasuwa to waye san shi
ba wanda da rasuwa
daga wanda bai san shi ba amma baba ce za a yi bikin cika shekaru 100 din nan da rasuwarsa to da ƴaƴa da jikoki su ne tattaba ku da can waɗanda za su ji tarihin shi ni a har hoton shi ma an nuna min lokaci na ce shekaru 100 da rasuwa a sha tawancin zamanin ma ana daukar hoto
amma ba mai kala bane
ba mai kala bane amma gaskiya Alhaji ya zuba sutura ya ci sutura ga babban riga ga hula to ana nuna mana lokacin da za a yi wannan bikin da sai kuma Alhaji Muhammad Sani da iyalan gidan Usmaniyan baki ɗaya waɗanda za su yi bikin cika shekaru 100 ɗin nan da rasuwarsa
ni ma ga wata gaisuwa ta musamman wanda ta fito ne daga abokin aikin mu Sarfi Hashim Gumel inda ya ce a gaishe da Bashari Dahiru dan Bacan Gumel
da kuma karamin
cikin koshin lafiya to ni ma dai bari in yi amfani da wannan in mika gaisuwa ta musamman ga uwar gidan Sarfi Hashim Hajiya Zainabu
wadda take kullun take ta hidima wai a ce yasa ake shi yasa ba shan ruwa ake ba nan
gaskiya ka inta
tana cikin dalilan da ba shan ruwa ake ba
amma da Zainabu na godiya Allah ya kara zaman lafiya
amma Allah ya kara buɗe
yauwa
to Alhaji kana da gaishe
to malama Grace ni ma ya kamata dan gabatar da gaishe-gaishe na ga sauran ƴan uwa da abokan ciki hususan a shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa Alhaji Muhammad Baban Dede ina kuma gaida mai gidana mai girma Malam Kano Ali Mahaibashir Wali ina kuma wato ida mai girma babban akaunta jiran na Najeriya Alhaji Ahmad da hannun mataimakansa ina gaida wato yayana Alhaji Abubakar Kata Majidi da abokina Alhaji Musa Tuka Majidi da kuma hannun yarena Fatima da Hawau da sauran yan uwa da abokan arziki da fatan a sharuwa lafiya.
Yawa to anan kuma anan to bari mu rufe wannan babin na gaishe-gaishe da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Zaidu Bala. Me ne da ake cewa kofar sabuwa binne ke biko? Shugaban kungiyar murya talaka na kasa yace zuwa ga Alhaji Abdulkarim Dayyabo shugaban rundunar adalci ta Najeriya. Alhaji Dayyabo mu ma muna gaishe ka. Mu aku Alhaji an kwana ba mu ji dure ka ba. Sai kuma Professor Dandati Abdulkadir da Alhaji Salihu mai buhu gumi da Alhaji Yusuf Dinjadi Sokoto Zaidu Allah ya sa na faɗi wannan suna daidai Dinjadi Sokoto sai kuma Alhaji Dododo Binin Chedi da kuma gaisuwa zuwa ga membobin kungiyar muryar talaka ta Najeriya da fatan duka an tashi lafiya.
So Amin Sari ne mika sakon gaisuwa inda taka dace yake cewa assalamu alaikum filin abari ya huce. Ina fata Grace Alkhairi tare da Daula Salim kuna lafiya. Allah ya kara basira.
Amin mun gode.
Fatar mana da wannan shiri.
Mai farin jini maganin Alhaji shiri mai farin jini. Yawa shiri mai farin jini maganin hawan jini.
Da wannan shiri muke nishadantar da mu. Kuma lafiya sako daga Bala Muhammad Dambar jihar Bauchi.
To mun gode.
Malam Bala mu ma muna mika sakon gaisuwa mu gare ka. Sai kuma daga Comrade Bala Usman Karasuwa inda yau jihar Yobe inda yake cewa gaisuwa da fatan alkhairi ga Zanna Mai Lemo da Matru da Umar Forever Gashuwa da Garba Nakolo Aujara da Husaini wakilin Lawan Kilbuwa da Husaini dan wata Karasuwa da Adam E Adam Gashuwa da Baba Gana Alhaji Dabuwa Guru da Inuwa Abdul Malik Inkuru da baban gida Chairman Kakabori Hadeja da Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo Kano da Abubakar Babaji da Matru da Muhammad Bukar Gamdu da Ahmad Gwani Karasuwa da masu gabatar da shirin abari ya huce da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na VOA.
To a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa muna godiya da fatar an tashi lafiya.
Lafiya Ubangiji ba kai nake
wadege. Lafiya Ubangiji ba kai nake wadege.
Ya gari ka zanta roko kake biyan bukatu in mar na zo da roko yara zikara kara mun dan kike da sako
kuma yau sai san Alhaji wancan zuwan da ya kawo mana tsaraban
an kwanta buhun
shi ai yanzu a yi beninki ya beninki yanzu ke kin
ce ni
Allah zai kai beninta dama ta alƙawari muna bin ta bashin buhunan labarai dama yau ta ce ta kwanci to sai kuma da kai belin ta sake shigowa muka ce to huta ne labarai huta ka kafin ku amma Alhaji da yake wannan lokacin azumi ne ka san yanzu ta da magana ce wai shan ruwa ake yi ko kuma
iftar
ake yi to
kuntun sa horko take da baki
ni ina sheda ita ba shan ruwa take ba iftar take to shike na ana shine baba an ci abinci sai santi ake ai wannan a bude wannan akwatin santi a aje a bude wannan akwatin santi a aje shine ake
wannan
azumi 22 sai aka ce mishi to kai da kaje ai da ka aje azumi sai aka ce a ya ni kuma zai aje azumi aka ce ai da ka hakura ai
an yadda ka
ajiye
suka ce an yadda
wannan suka aka ta jayayya aka ta jayayya sai baba ce a ai ya kamata da ya ajiye ai ba komi sai suka ana ta jayayya sai baba ce
ya san da dole ya kalla Yusuf
sai wato ko addini na gode ko me wahala kuka koya
ne
ya ta ku me wannan gudu na ruwan nan kuma a
cikin da labarin wani limami a kubasi lokacin da mawakin nan margayi Tupac din yana yanzu ana yayin ya bar gemu sai ya zama gemu
ya zama yayin
zama yayin kana yara zaki ga suna gemu sai ya ga matasan komasi gaba ɗayan su a kasar Ghana suna ta ajje gemu
sai su aka gemu
alhamdulillah masha Allah duk sun dawo zuwa ga Allah sun shiri sai aka ce a'a ai wani ne suka yi kwaikwayo
wani mawakin
Amurka sai ya ce
eh to alaji ga kanan da buhunan labarai ba mu labarin sarki musulmi da razan
to wannan ma gaskiya ne ba da labarin sarki musulmi da razan
eh
yanzu tunda ya kamata duniya ta ji ashe yan jarida ma a santi
a labari suke mayarwa abin da ya faru ne ake fada ka san aiki suke nan fada abin da ya faru
a ranar da na zo ba kunciya da tarar da duniya santin da malama gari
sai yi da kan je da alaji da su
santi na haifin jume
yo kai da kan je ka yi take away
kai ki go
kai da kan je ga ta su go
kai da kan su ba je mun ci ki
yawa
da baki
da ki ai mu da baki da ki
da wani labarin
duniya a sai da aka bada labarin
duniya a ranar da na shi do da ina bako amma a ranar ni ma na yi santi malama gari sai ya santi dala ta santi ki ma sai ya ce gore ya santi
a ce kana ta nan da kai ma
eh abin ne ya kamata jama'a su san lokacin da nazo ana sanyi na ni ma na bi ta rigar sanyi da kuma da kike mawun ta jacket
eh
ina shigo a cewa malama gari sai ita gari alamai na jinsu ne suka zuka hado mawani wani shayi lafiyayye da wani biskit mai kyau ta yi bu ta tsoho gwangwanin madara ta huro sai ta kayi kaɗan da mai jiwe shi sai na nema da na haɗa shayi mai zafi na sha can sai ga dole sajin ta zo da girki shi ma na shiye sai da aka ba malama gari sai ta ce me ne aka samu sai ta ce masa a irin matan da ya ji
Allah mu ga mata ba su yi ga ka samu wai idan mutum bai
yi Allah ma ga shi ka buga sai ki so uku da ba ka da aka debo malama girin sai da ta yi biki ki sai ta ce wai wannan da bor ɗan Najeriya sai ko sai Senegal ce ne inda yana ba korin sai na sai
ki so a
cikin ba suna sai
a tambaya ake dan za a bayani tambaya ake ta yadda
da kan ka sai ka ce ke take wai kai bari ta hau computer da jama'a aiki ta TV tana son ta shiga gari ta wani aiki amma sai ta manta amma ne bari
hankali ya zo mun
ta ta TV sai ta TV ki ta tana tana son ta shiga gari ta TV ta wani aiki amma sai ta TV ki
idan mutum mai aiki a sai ka ba kana tana da
dole ta ki ni ma ko ni mo muni ta ai malama gire ta ba ni shayi ma sai ta bari da dan zuwa ma aka zuwa mu da ma ashe na sai ko jallon ke ko ai da kula ki ta fried rice ni ma da kifi da wannan ne sana da na diba kawai kin san san cikala uku ne akwai san ci aiki akwai san ci magana sannan akwai san ci kurma
kai kuma naka dukan su kai sai da kai a bi kai da na kurma da na
in kai shiru sai shiru san ci kurma kenan ko kuma ka zo kana ka kama wani aiki kawai bayan ka dinki girki shi ma san ci da shi ne na aiki ko kuma san ci magana a ni ma sai ne san ci aiki
kai ba wanda bakai ba alhaji
sai na tuce na tuce wani ta da shi na alhaji
Sarki Musulmi Abubakar Darajan ke san da kafin zuwan abin Turawa ne su suke rantsa a matsayin gwamnati ko wani lardi akwai residence officer shine house kitchen resident to da aka samu yancin kai sai Turawa suka tafi sai aka ce to an nada sababbin Tura abin nan rantsa amma yan kasa ne to rantsan da aka kai lardin Sokoto sai aka je aka fada ma Sarki Musulmi cewa to a ranka shi da an kawo sabon bature wanda zai kula da wannan yanki dan haka idan yazo zai zo ya kawo gaisuwa a fada kai ce to babu laifi Allah kawo shi lafiya to da rantsan yazo ya shiga court da suit da make trial da komai amma gashi baka fata
to
to da aka je aka ga da ya ga da sarki musulmi cewa shine babban yanzu bature lardi rantsan da aka kawo ya karba daga wajen Turawa ainihin yanzu shine zai kula da wannan lardi na Sokoto to da aka gama sarki musulmi zai mai da jawabi da sarki musulmi sai ya dige shi sai ya ce mai kai yaro kai yaro ya ce wallahi ba bature kake ba if the national bature fari ne ja ta kawo mu daga hanci ke kai kuma sun dauke ga ƙirin taggowa sun ba ka sun ce babu tuna ce wallahi yau da kare ke babu tuna ce gidan go 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 ta ta yaro ke ga ga wani kamata ko ke ƙirin taggowa sun ba ka sun ce babu tuna ce wallahi yau da kare su kai wallahi babu tuna ce ba gidan go 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 ka ta yaro
kankan
ne kankan ke dilawa ne dan sarki musulmi
sarki musulmi da ranza ana kira shi ranzan daulacin ga an rubuta ranzan R A S D A N kamar ranzan amma wai ana magana
resident officer
resident shi ne accountant ta
accountant ne aka ce ne ranzan
ai daga farko tun da kai ne sarki musulmi da ranzan labari
ne kuma ayyukan gwamnati ne yanzu
Allah ji dauda naga lokaci ya fara daga bada hannu ya fara rara musulmi da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
Daula Salim
da kuma
ke Allah ya tura kin jengebe
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hanci za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
wancan dan kasuwa ne wancan kuma gini Oh, my God.
Musique et infos pour chacun.